bana an dau magana an jure kallo da ido da madara nan da zuma in za a sha sai a fadi madara 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 ga madara nan da zuma in za a sha sai a fadi kai sarkin kudi wata rana za ka sha madara bakin tulu babu sauran mai zuwa dan shirwa guntulu digida 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 ai kuta ya ni biga an zuguna da walda azurfa wai dan abani aka ban zafi na zafi azurfa wai sai na shiga gonar sarki kuma sai na saci kazar sarki Toni ban shirye shin duka ba ban shirye shin zagi ba ban sallama da gida ba kun ga baza na je yari ba amma 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 zambi gargada gargada zambi dali mu haudan a chaba zambi tariki tariki ta zambi dali ga jota ka jifa zambi gargada gargada zambi dali
hasala wai dan an ce su dai da ciko mun sha fama har yanzu muna kai dan jiki da tabo baba dan ba dana fadita yanda mun ka fara dabo an jawo magana labari sabo da kida mun sai candaliya domin kure hasken fitila wani ya taka gaya ya sai honda ya sai da kiya ni ba ni son fitina sai dai ku ci kanku yan jaraba an bai kura ajiya na hasi ita ta bai akuya ku kun san akuya in har ta ci san ba ta biya kura ta yi magana akuya wai ta kai shi nita kura da ta hasala nan dai wani jarar zakara biyu babu akai dan babu hasi ba akuya madara
zambi gargada gargada